Lamarin ya auku ne da yammacin Lahadin nan da ta gabata sa'ad da ƴan bindiga akan babura suka kai hari a garuruwa uku na Warwanna, Kursa da Dutse, duka a gundumar Gandi ta karamar hukumar mulkin Raba a jihar Sokoto, inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 26. Wannan harin ya tarwatsa al'ummar garuruwa uku, to amma daga bisani an sami tattara jama'a tare da jami'an tsaro inda aka shiga neman gawarwakin waɗanda aka kashe. Aka kuma yi jana'izar su a yammacin jiya Litinin.
Sunana Abdullahi Aliyu Gandi, na fita da Warwanna, ina ƙauyen Warwanna, wurin riri a cikin tattakin kwasa. Sarkin da gabaɗaye sun shigo Warwanna suna halbe-halbe. To ina da mashin, gaskiya ni ban tsaya ba, kawai sai ni hau daji ya fito ta zangon sani. Mashin ina yanzu haka bai hannu a cikin daji, mai ya yi tsari mai na buru shi. Amma gaskiya sun shiga daji sun shiga Warwanna sun ƙonna sun kashe hakimin Warwanna da mutum goma haddin da shi haddin da yara mutum 11. Sannan sun zo Kursa sun ƙonna sun kashe wajen mutum 9. Sannan sun je Dutse sun kashe mutum 6.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya jingine gangamin sa na yakin neman zaɓe da aka tsara gudanarwa a ƙaramar hukumar mulki ta Goranyo, wacce ke makwabtaka da Raba ɗin da lamarin ya auku, inda kuma ya halarci jana'izar waɗanda suka rasu tare da jajantawa iyalai da al'ummar yankin.
Gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai da tabbatar da cewa an tsare al'umma da dukiyoyinsu. Shugabanni da jami'an tsaro na jiha wanda ke nan jihar Sokoto tare da haɗin kan gwamnati muna iyakacin ƙoƙarinmu, muna ba su kusan duk abin da suka buƙata wanda zai taimaka a ga cewa sun shawakan waɗannan matsalolin.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto Murtala Mani na daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar, ya ce kuma suna iya ƙoƙarinsu na yaƙi da ta'addanci a jihar.
Bakin bargwado muna iyakar ƙoƙarinmu da haɗin gwiwa da haɗin ƙarfi da sojoji da kuma 'yan civil defense. Bakin gwargwado muna ƙoƙarin shiga duk inda ya kamata a shiga domin a tabbatar mu da mutane cewa muna bakin ƙoƙarinsu ga a ba su tsaro insha Allah.
Wannan ne karo na biyu da ake kai irin wannan harin a yankin na Gandi. Na farkon an kai shi ne a garin Tabanni a ranar 9 ga watan Yulin da ya gabata, wanda ya sanadiyar rasa rayuka 32. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.